akan illar girman kai. Dama Bahaushe yace girman kai rawanin tsiya, ba wanda ya fassara girman kai da fassara da ta dace irin malam Bahaushe da ya kira shi rawani amma na tsiya. Kenan duk wanda ya dauki siffa da ɗabi'a ta girman kai, to ya naɗa wa kansa rawani na tsiya, tsiyar duniya da lahira. Allah baya son mai girman kai, mutane ma ba sa son mai girman kai. Kuma a cikin littafin Al-Fawa'id na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace arkanul kufri arba'a, rukunan kafirci guda hudu ne, wanda duk aka jarabce shi da halaye hudu, to tsakaninsa da kafirci bai fi taki ɗaya ba, saboda ya cika sharaɗin zama kafiri. Abinda ya rage masa kawai ya koma kafiri. Abu na farko shine girman kai. Girman kai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa fassara mai kyau, wanda ba za a ƙara neman fassara wani ba bayan wannan, da yace wanda yake da girman kai kamar ƙwayar zarra ba zai shiga aljanna ba. Sai wani sahabi ɗan gaye, ɗan ƙwambo, ɗan kwalliya, yace ya Rasulallah, mutum yana so fa takalmansa su zama kullun a goge, rigunansa a wanke a goge, jikinsa fes, to wannan kwalliyar da muke yi ita ma girman kai ce mu dona mu koma busu busu? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, Allah ai kyakkyawa ne fi zatihi wa asmatihi wa sifatihi, yuhibbul jamal kuma yana son kaye, yana son kwalliya, yana son tsafta, yana son tsarki. Walakin al-kibar batarul haqq wa gam'un nas, to sai dai girman kan da Allah baya so batarul haqq, bijire wa gaskiya. A ce maka Allah ya ce ka ki karba, a ce Annabi ya ce ka ki karba, wannan shine girman kai. A karantar da mutum addinin Allah, ga abin da Allah yake so a yi, ga abin da Allah yake so a bari, ka ki karba, shine girman kai. Tsagi na farko. Tsagi na biyu gamdin nas. Gamdin nas al-Imam Nawawi ya fassara shi da ihtiqaruhum, wato mutum ya dinga wulakanta mutane, so da Allah ya masa kuɗi, ko Allah ya masa ilimi, ko Allah ya bashi mulki ko sarauta, ya dinga jin yafi kowa, kuma ya dinga wulakanta kowa. To kaga kenan girman kai yana da reshe guda biyu. Reshe na farko tsakaninka da Allah, reshe na biyu tsakaninka da mutane. Tsakaninka da Allah a ce maka ya ce ka kiyarda ko ka ki karba, a ce Annabi ya ce ka ki karba, duk wanda ya ji an ce Allah ya ce Annabi ya ce ya ki sallama, to yana da girman kai. Domin wannan shine abinda shedan ya yi, da Allah ta'ala ya ce wa iz qulna lil mala'ika tusjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Yayi girman kai, kuma Allah al-Qur'ani ya faɗa qala allazina istakbaru min qawlihi qala allazina istakbaru lil ladzina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih. Kullun sai Allah ya ce masu girman kai, masu jiji da kai, masu nuna isa, masu takama, masu fankama. Saboda haka wannan shine girman kai, wanda rukuni ne na daya. Rukuni na biyu yace kwadayi, wanda aka jarace shi da kwadayi, to ba inda kwadayi ba zai jefa ka ba. Shi yasa Bahaushe ya masa fassara mai kyau, yace kwadayi mabudin wahala. Wato in kana son ka shiga wahala kuma ka buɗe wahalar da kanka ta biyo ka, to ka shiga harkar kwadayi. Ba irin kaskancin da mutum ba zai gani ba akan harkar kwadayi. Kuma kwadayi shi ya hana Iblis ya miƙa wuya ga Allah, yana